أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد ويوم جمعة شاديد سفر هجرانا دبو دري حدود 35 daidai da 13 ga watan 12 2013 za mu yi karatu na 48 a cikin ishiriniya akan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyau muna cikin harafi nasin, yanzu kuma zai sake waiwaye akan yabon abokan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Can tun harkon ishiriniya tun harafi na harko ya yabe su أولي البر والتقوى وأهل الفضائل إصابة إشفاك وخير ونائل سمت بقبول الحق من خير كائل أقرت لآيات الله ودلائل بحسب خدلكم وطريكم وطبعو تشيني كي تيوى أنا هنيئا لقوم صاحبوه فمجدهم مدد دهر باك ليس يفنيه فقدهم به ساد مولاهم ومؤول عبدهم سواء لديه المكثرون وبدهم وللفقراء الفضل في القرب والأنس لهم عنده عهد كريم وذمة يزاه بها كرب وتكشف غمة كذا من له في داعة الرب همة فجاءه رفق بالعباد ورحمة فيهدي إذا يبهي ويهدي إذا يمسي كان من قبل تشوى يا إبي صحابة ينزق عشينا يبنس كما ننقب زامو جي يبند زي مسو سنن كان يا إبي أبو بكر دا عمر رضي الله عنهما ديك تشوى وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص حرف الصاد تدا ما سو صحابة كامن ما سو تهو دنيا الله يا يجي يا حد أبيني تارد ما أيكيني تنشكين التوراة الإنجيل الله يتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع ذو أجر عظيمة أتكن سورة الفتح أتأتب ألا يارق يا قبات الدسفوس سحبنا تنتكن التوراة الإنجيل ألا ياتي سنة توسيا مجونا سو Allah ya ce suna tsananta makafirai, sannan Allah ya ce suna ibada ta sallah, sannan Allah ya ce duk abin da suke suna neman yadda Allah ne da falala Allah. To anan da wani a kaddar wani ya nuna ma suna takeicin juna, watakila ya jawo ma wani tarihi cewa sahabbai suna takeicin juna, to ga aya ta ce suna tausaya ma juna. Don haka aya ta zan ita ta yi gaskiya, wancan tarihi ya yi ƙarya ya yi ƙasa, sai dai tarihin ya yi ƙarya aya ta yi gaskiya. Amma bayyuwa wallahi Allah ya ce suna tausan junansu, tarihi ya nuna ba su tausaya ma juna, kuma wai mutum manufa ta musulunci ya ɗauki tarihin ya fita batun aya ta Alƙur'ani. Wannan in dai musulunci an manufan mutum ba zai yi haka ba. Haka kuma Allah ya ce du'a dillai ne, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasada, bayyuwa a samu wani mutum tarihi ya nuna mai akwai wanda ba adili ba a cikin su, kuma ya yadda zancen Allah subhanahu wa ta'ala. Domin in dai cikin sahabbai ana samun wani kai da kwara guda wanda ba adili ba, to duk duniya ina za a samu adili? Allah ya ce mutane adillai ne, sannan a samu wani ya ce akwai wanda ba adili ba a cikinsu. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa duk 'yan aljanna ne, wa kullun wa'ada Allahul husna, a samu wani tarihi ya nuna cewa sahabban nan akwai wanda a dan wuta cikin su kai ka san ba gaskiya bane bai taba zama gaskiya ba kuma ba zai zan gaskiya ba sahabbai ɗan aljanna ne ɗan aljanna ne ɗan aljanna ne don haka wannan abin lura ne kwarai zaka ga kuma duk wanda zai bi Annabi sallallahu alaihi wasallam zai hada da sahabbai da iyallan gidansa bai ware ko guda misali Ashifatu Alƙali iyal haka take misali su Shehu Yusuf Nabahani sama da Shehu Yusuf Nabahani Shehu na Usman Mujaddiduddin a cikin daliyarsa ga yadda ya bi sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake bin ma'aiki haka kuma Shehu Abdullah a cikin Ta'limul Anami nashi haka su Al-Burda haka su Hamziya kaje da yake bin ma'aiki da Ahlul Bait da sahaba haka kuma Al-Burda wanda Muhammad Al-Busiri shi Hamziya shi Al-Burda kaje da yake bin su gaba da haka kuma idan muka taho a cikin diwani na Sheikh diwani na Sheikh Ibrahim Inyasi da kuma diwanu na Gamatu Dari fi Halqatul Askari fi Sabah wal Masa wal Asar na Sheikh Nasir Kabara rahmatullahi alayhi ma to haka kai duk waƙoƙi na larabci da ma na Hausa ga zamanin mu yanzu zaka ga duk wanda zai bi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gama da abokansa to wannan shine gaskiya don haka duk wanda yayye da ma'aiki bi hada da abokansa ba to ya sa mu mutane shakku gare shi dan mishi kame yi duk da mutumin duniya mun gani ga misali in an kayyade shi in ana son a gamsar shi sai an hada da abokan shi to bale wanda shine shugaban talikai wanga hadawa Allah ya rigiya hada gaba ɗaya to shine mai 20 yake cewa hani'an liqaumin barka ta tabbata ga mutane ina congratulation ga wasu irin mutane sahabu da sunka abuci Annabi sallallahu alaihi wasallam dama sahabi wanda ya gamu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi ya mutu kan imani misali kamar Abubakar Siddiq radiyallahu anhu arda'u misali don haka in ridda ta shigo a ciki to ba za a ce mutum sahabi ba kamar wanda za a korewa daga shan tafkin Al-Kausara kaga ma'aiki ba ya ce sahabbai sai aka ce sun yi ridda ya ce abokai nana sai aka ce sun yi ridda dan nan shikenan magana sahabbai kaga idan mun kadibi tarihi na sahabi ta walwale domin sahabi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya gamu da shi ya mutu kan imani don haka wannan da suka yi ridda to kalima ta sahabbai da ta sabka gare su saboda li'tibaru ma kana an yi la'akari da inda in kai to sun yi zama sahabbai amma yanzu tunda sun yi ridda sun tashi daga zama sahabbai kuma hadisai da yawa sun yi magana a kansu don haka babu wani sahabi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama zai kore daga tafkin Al-Kausara sahabi na haƙiƙani wanda ya tare sharuɗan ga guda uku al-liqa'u wal-imanu wal-mautu 'ala al-imani don haka in can da za a tabkewa jayewa ga shan tafkin Al-Kausara ba sahabbai bane Allah ka samu fahimta fahimta ta addini irin fahimta ta magabata ahlus sunna wal jama'a shine ke fa majduhum girman su da daukakar su yana nan madad dahari matukar zamani kullun girman sahabbai na nan yi duk da girman malamai shina nan kullun ko surasu wal alimuna wa imma tufa ahya'u haka balle girman waliyyi yana nan ko surasu balle girman abokan Annabi sallallahu alaihi wasallam balle girman mai gidan gaba ɗaya na kowa da komai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka girman su madad dahari yana nan matukar zamani baƙin wanje laisa yafnihi faqaduhum mutuwarsu da rasuwarsu ba zai rasar da girman ba don wasu suna sukar su don ne watakila don ba su gane su ba yanzu mutum na iya suka Abubakar in ya haɗa ido da Abubakar don imanin sa wallahi ba zai iya ba mutum na iya suka Sayyidina Umaru wallahi ba zai iya ba ko shedan na ba zai iya ba don ko shedan ga Umaru yana canza hanya mutum na iya suka Sayyidina Usmanu ai ko dan mala'iku na kunya sama'iki na kunya sa ba zai iya ba in gashi gashi mutum na suka Sayyidina Ali ai ko bai ko baya ne kaddiba baka iya sukar sa mutum na iya sukan Muawiya radiyallahu anhum ai ba za ka fara sukan Muawiya ko dan kurjinin sa da irin matsayin sa haka sahabbai gaba ɗaya ba a wari ko guda daga cikin su Allah ka yarda da su baki ɗaya da su da Ahlul Bait baki ɗaya ka ba mu albarkacin su ka kashe mu bisa ga son su ba tare da wari ko guda daga cikin su ba haka kuma waliye baki ɗaya bihi sada maulahum maulahum bararren bawa daga cikin su sada ya zan shugaba wa muwila an dukiyantar da abduhum bawa daga cikin su ko kuma wa muwila an maulantar da abduhum bawa daga cikin su bihi duk dai albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan sai dai sada maulahum kamar bilal radiyallahu anhu sidna umar radiyallahu anhu yana cewa Abu Bakr sayyiduna wa ataka sayyidana Abu Bakr jagoran mu ne wa ataka kuma ya diyauta sayyidana jagoran mu yace ma Bilal tawadu aminhu radiyallahu anhuma kaga sada maulahum kenan bararran bawan sai zan shugaba wa muwila abduhum an dukiyantar da bawan su kamar Salman al-Farisi radiyallahu anhu wanda Allah ya kai mu bayani a cikin hamziya za a ji gurgudun bayani inda fat ya bada kuɗi din nan da kuma da dino ya yanta kai ne tare da asali ne ba bawa bane amma wasu suka yi masa sirri suka sishe shi da sunan bawa to wannan kenan wa muwila abduhum ko kuma wa muwila aka maulantar da aka meshe shi maula abduhum ga bawan su kamar misali Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu wa yaqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi a cikin suratul ahzab al-mukthiruna ma siwan dukiya waliduhum da talakawan su sune kishiyan su sawa'un kakkas suke da dai hurin ma'aiki kai hamma al-fadl qarin su da kusancin qurbi da kusanci wal unsi da ibar kewa walil fuqara'i ya tabbata ga talakawa a cikin su domin Allah subhanahu wata'ala yana ce masa wala tadrubil ladina da'una rabbuhum bil gadati wal ashiyi yuridun wajha aw nuri wasbir nafsaka ma alladhina da'una rabbuhum bil ghadati wal ashi wala ta'du an aynaka anhum wannan irin su Suhaib su Bilal su Salman al Farisi su Ammar da dai sauran su Allah ka yarda da su baki ne lahum ahadun suna da wani irin alƙawali karimun mai girma wa dhimmatun da kuma al-hurma ahadun al-hurma karimun mai girma wa dhimmatun da kuma alƙawali lahum ya tabbata ga dalakawa indahu gun annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya daukan musu alƙawali wanda alƙawalin nan yuzahu karbun ana nisantar da bakin ciki wasu kushafu gummatun a kuran ya duk wata damuwa bi hasabar da alƙawalin can da ya dokan matalakawa anan lahira za su ji daukaka su talaka da suka waɗanda amma suka yi hankuri da talaucin su domin Allah subhanahu wata'ala yana cewa zina lil ladina kafaru al hayatud dunya wa yaskharuna min al ladina amanu sai Allah ce wal ladina taqaw fawqahum yawmal qiyama wanda suka ji tsoron Allah suna bisa gare su ranar alkiyama suna bisa ga kafirai to anan kuma akwai wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku riki ni'imomi gun talaka wannan hakika akwai daular su ta hin aka tambaya ni an daular su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kira zai kira ranar alkiyama cewa ya jama'a talaka ku tashi gaba ɗaya ba wani fakiri sai ya tashi idan suka hadu sai a ce ku shiga ku yawata ku zagaya cikin sahu sahu na mutanen alkiyama duk wanda ya muku wani aikin alheri ya taimaka muku akan anan duniya ku talakawa ku sashi aljanna kawai ashe talakawa na ce to waɗanda suka yi hankuri da talaucin su suka dogara ga Allah subhanahu wataala anan ne wani zai kusa yace ma ka tuno horon nan na baka abinci sai ya ce awo haka ne sai wani ya ce ka tuno horon nan fa na baka tufafi ya ce haka ne ka tuno ranan na taimaka ma da kaza ya ce haka ne to gaba ɗaya sanadiyar haka sai su masu kuɗin nan su shiga aljanna sanadiyyar taimaka ma talakawa da suka yi a nan duniya. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka musu wannan alƙawari su talakawa ko taimaka musu a nan duniya za su cece shi a lahira. Don haka shi Abdullahi ma yayi wannan magana a cikin madiyatu zadi ila al-ma'at rahmatullahi alayhi. Don haka wanda duk anda abin taimaka ya tabbatar da ya taimaka ma talaka kakka yadda talaka ya zauna bai da ci bai da sha watakila ma makwabcinka na kaga haƙi ya karu. Don haka ka bashi duk abin da kaka bashi wanda zai amfane shi ya ci ya she shi ya tuma ta she shi ayyanka zo lahira kai ko ya saka aljanna. To shine yace izahu biha karbun wa tukshafu gummatun mallahu himmatun duk wanda adda himma fi ta'atir rabbi ga da'a ta Allah kaza haka yake kasancewa yadda muka ambata. Sajayahu dabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallama rizqun tausasawa ce wa rahmatun kuma rahama ce ga kowa da kowa bil ibadi ga bayin Allah gaba ɗaya musulmi da kafirai da dukkan tuci gaba ɗaya rahama ce gare su. Don kafirai Allah ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim munafikai kuma an kyale su fi lahira kama su. Bayan haka kuma dabbobi rahama ne Allah sallallahu alaihi rahama ne gare su da duk talituci da sama da kasa da komi da mala'ika Jibril ma alaihi salam kamar yadda dai bayani ya gabata. Fa yahdi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirye suwa idza bihi in lokacin hanci yayi wa yuhdi yana bada kyauta idza yumsi idan lokacin marece yayi yana nihin dai ba ya keɓance shirye suwa ta ga marece ba kawai da sahiya kawai ba ya keɓance kyauta ta ga marece ba kawai ma'ana da kyauta tai yana bashi ta sahi da marece da daddare ma da kowane lokaci shirye suwa ta yana yin ta sahi da marece da daddare da kowane lokaci. Fa kafu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani irin tahi ka wakfil gaini ka ce zubar ruwan girgije ne asbala wanda ya sako mumbira alhali shina mai ruwa wa wajhun shina da wata irin huska kama kamar wanda mai kyalkyalniya kama kamar yadda albashiru mai bada bushara akan wani abin horin ciki ja ai zo mubashiran alhali shina mai bushara. Dama ita bushara yin ta a ce mata bushara wani abu aikin alheri ya same ka baka sani ba sai ka jiya ga wani wannan shine bushara kila irin an biya ma jira ta hajji ko kuma matarka ta haihu da dai sauran abubuwa da yawa wanda duk ya fara gaya ma ko wanda suka fara gaya ma su yi maka bushara kenan don yanzu ka sani shi ko taya murna bayan ka riga ka sani. Fazaka wancan shine tahin Annabi sallallahu alaihi wasallama wa haza da wannan shine huska Annabi sallallahu alaihi wasallama in ajatta idan ka kyautatar da tasawuran suran tasu cikin rayuwarka ko kuma in wajatta idan ka samu tasawuran suran tasu a cikin rayuwarka su biyu din nan to za ka same su sakha'un Annabi sallallahu alaihi wasallama mai kyauta ne ga tahin nan nashi kama kamar yadda al-atiyu midiri shine hadari mai baki kirin wanda ke sassaftowa kasa mai yawan ruwa fa da yabbungulu alassara bisa ga kasa min fada yafidu faidan daga nan ne aka samu fadama fadal ma fadal ma fadal ma sai aka ce fadama in ji Bahaushe. To wannan gehen hannun sakin wa husnun kuma akwai wani irin kyawu a nan gehen huskarsa kama kamar da shukkal gamamu ake keta girgije ane shamsu daga rana ma'ana a keta girgije cikin rana abinda suka muhi nan ga rana sai girgije ya keto a yi lububi a yi lunshi iyakar kyawu kenan. To haka huska Annabi sallallahu alaihi wasallama take da kyau. Hula adamiyin Annabi sallallahu alaihi wasallama shina da wasu irin siffofi na ƴan adam amma hulkuhu talitta tai kan malakiyatun kulkuhu malakiyatun labi'a Annabi sallallahu alaihi wasallama ta mala'iku ce ko kuma khilqatun labi'a tai malakiyatun ta mala'iku ce sifa tai ta ɗan adam amma ɗabi'a ta mala'iku don daga ciki dai tsararre ne. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai radda yake kwanaki bai ci abinci ba har yake cewa inni yud'imuni rabbi wa yasqini aw kama qala hakika Allah matalici na yana wadatar shi ni daggaci da sha mata duk sa'ad da baliyatun wata irin babban musiba babban jarabawa adarakatna ta cimmuna lizzamani ga zamanin da munka samu kanmu a ciki waje inahu muka zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallama nashku muna kai koke wannan fusu alhalu rayukanmu shajiyatun suna dauki da bakan ciki da sunu to duk sa'ad da haka ta faru saqatnara niraran rahatun hashimiyatu sai mu samu ta irin tahi bahashima tahin yana nihin tahin Annabi sallallahu alaihi wasallam domin hashimiyi ne saqatna ta shayeshe mu miraran ba ko su guda ba shudi bayan shudi to da me ta shayeshe mu bi khamsati anharin da koranmu guda biyar ta fajjarna wa'anda suka bubbugo min khamsi daga ɗan yatsu guda biyar kowane ɗan yatsa guda da Annabi sallallahu alaihi wasallam daidai shike da babban korama sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya ci gaba da cewa faman dalladhi yau wani na ya ba ke kin fadlana darajarmu wa yazhadu wani na ke musanyu fadlana darajarmu wa kuthru siwana domin yawan wasunmu wanda suka gabace mu laysa ya ashuru kullana ba zai yi 1 bisa 10 karamcin mu ba zai yi 1 bisa 10 shine ushurin karamcin mu ba domin mu Allah subhanahu wataala albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba mu lailatul qadari Allah ya ce lailatul qadar khairun min alf shahr a can zamanin da wani zai yi shekara 500 wani ma 950 irin Annabi Nuhu alaihi salam walqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadahum tufan wa hum zalimun wani zai yi dubu wani he da haka amma mu mahi yawa 60 aw 70 na albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ba mu lailatul qadr kuma tahi wata dubu shi ko wata dubu ma tahi wata dubu amma wata dubu kawai idan zaka lisa fati shekara 83 da wata 4 shekara 83 da wata 4 to yanzu da zaka yi shekara 10 cikin wannan al'umma ka dace da lailatul qadr in ma an dauke ta wata dubu domin dadin lissahi to ka samu shekara 830 da wani abu to in kai shekara 20 ka ga 1660 da wani abu to wani zai yi 30 wani ma har 50 kai wani har 80 yayi kuma duk ya cin malalul qadar din nan tunda kowace shekara akwai kaga wa kusuru siwana yawan wasun mu laysa ya ashuru kullana bai ushuri 1 bisa 10 din karamcin mu annadaru tun masu tunane masu duni tilkutu cikin littafai walan yilfi ba za su cimma mislana irin mu ba har abada ba wai ba su cimma a'a ba za su cimma mislana irin mu ba ga daraja ga matsayi sabakna mun cere ma man kana qablana wa'anda aka min mu fil hashr a cikin taron alkiyama bihi alhurma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min ajabin akwai mamaki an yasbikal gadu a ce yau ga gobe ta rigaya lil amsi gajiya gobe ta rigajiya kamar a ce juma'a ta riga larba ka ku san sai larba ta taho ta yi kwana biyu sannan juma'a za ta taho to ita ku jiya sai ta yi kwana biyu sannan gobe za ta taho dan jiya yau gobe to mu an gobe wa'anda ba mu zo ba kenan sai da baya su ko su ajiya wa'anda suka wuce ma'ana dai mu da muka zo da baya mun fifice wa'ancan da suka gabace mu saboda akwai hadisi na Bukhari wanda Abu Hurairata radiyallahu anhu wa ardahu yace da kunne na niji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nahanul akhiruna sabiquna yawmal qiyamati mu an na karshe amma mu an masu riga ranar alkiyama a ƙarshen dai hadisin yace yinin nan na juma'a Allah ya farlanta shi gare su suka yi sabani sai Allah ya ba mu shi don haka duk mutane za su bi mu ga wannan yini na daidai Yahudawa gobe a tasu asibit kenan kanshi dai ne suka asibit ba aiki su ko nasara banda gobe shine ran lahadi kanshi dai ne ran lahadi suke zuwa kowace kowacen da suke mu kore juma'a an ka zaban muna ashe abinda daidai duk lalurorin mu gaba ɗaya mu maishe tsoron juma'a ba asibit ba kamar yadda wasu amma suka doka gaba ɗaya duk an ga mai lalurori ana yin su ra asibit alhali in kalle bi asalin kalimat akwai matsala gare ta ga dai hadisi sannan ga aya a cikin suratul majid walaqad khalaqana samatul ardi fi sittati ayamin anan mun talici samai da kasai gaba ɗaya guda bakwai a cikin gurgudun kwanan naki shidda dan lokacin bayi ne ba rana bayi ne ba dare to sai su yahudu ya zambillahi can gabakin sai suka ce kenan lahadi attanin talata narba alhamis jumu'a to kenan ra'asi da iyazan billahi suka ce Allah ya hutu subhanallah sai Allah ya musu raddi Allah ya ce wa ma masana min lugube ba wata wahala da tashahin to kaga ashe asalin asibi dinnan akwai matsala amma zaka ga dun lalurori an ga mai su kuma wanga ya ga yace ka tunda ba guza karwa in ma baka zo ba ya ga lehin ka sannan duk karatu mallan ya mutu ra'asi wata rana ma daurin auren zai ja sai ya kasance ma ya tasamma a zuwar din kaga asibit gaba ɗaya ita ta mutu ne makon a sa daurin aure alhamis ko juma'a musamman ƙauyuka sun yi haka nan Allah ka samu gyara don haka komai dadewa abu in dai matsala ce to bai zama wa daidai komai dadewa ce haka duk abin da yake ana yi ko an dade ba a yi shi ba yana nan daidai ne laqad haqiqa wallahi nuru shu'a'ihi tabbas hasken haske ne nuru haske shu'a'u haske bahar al-anwara yarin jaye haske kai gaba ɗaya wa qama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye bi amrillah bin umurnin Allah juhuda bilahi iya ikon sa fala khaira bawan alheri illa fil masir wa ce ga tafiya ga tibaihi biyassa bawan alheri sai an bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda bai bi sa ba tunan duniya zai faɗi wanda ya aiko shi a wata nusa illa fil masiri bi ba'i sai ga tafiya ga darajar sa sa'adatuna arzikin mu gaba dai samun arzikin mu mashrudatun an shardanta shi bi tibahi da biyassa samun arzikin duniya da lahira al imamu ahmad rahmatullahi alaihi ya kasance akwai wata rana da suna tare da wasu sai suka jaye tufafin suka fada a cikin ruwa sai ki hada shi kan bai jaye tufafin sa ba yace sai ni aiki da hadisi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu al hammam illa bi ni'zar mun ga shehu abdullahi shehu usman ya kawo shi a cikin iya usunna da kuma cikin bayanin bid'a shaydaniya sai da cikin wasiqatul ikhwan bi ya kawo shi anan sai yayi mahalki wannan darin cewa ya ahmad hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka duk laihinka saboda ka aikata wannan sunna kuma ya sanya ka imaman ai koyi da kai da ce wannan ya ce jibril ne karshen ta kaga al-imam shafi'i manyan mutane al-imam ahmad manyan mutane da yawa a bayan sa sun bi masabarsa misali sayyid abi qadir jilani qaddasallahu sirruhu al-hanbali ne misali ibn rajab al-hanbali kaga al-hanbali ne ga mahaifin ibn taymiya al-hanbali ne al-majdin sayyid abdul qadir jilani qaddasallahu sirruhu ibn taymiyan sama kansa al-hanbali ne ga dai mutane da yawa hanbalawa amma an san cewa shi al-imam ahmad ya kasance al-majdin al-imam shafi'i ne shi ko al-imam shafi'i shine al-majirin al-imam malik haka duk kusan malaman masaba gaba ɗai abu hanifa suna karkashin al-imam malik kun shi ɗaya ne ibn taymiya ya littafi tabdilu madhhab al-imam malik wa ahli al-madina wannan littafi yayi bayani kware akan al-imam malik da kuma masaba ta al-imam malik sai da zanga ba da ita aiki da ita musamman haraman sai da baya aka rinjaye ta wacce ba ita ba Andalus ita ake aiki da ita, Iraki musamman ma nan Najeriya ita ake aiki da ita, munan Sokoto ma ita muke aiki da ita, Kebbi, Zamfara, Kano, ko ina babu inda ake aiki da wata masaba kwace malikiyya ce. Don haka wani ba zai taho ya ce ya kawo wata cewa sai an dabbaka don mai malikiyya a daidai take, sai cewa ba daidai take ba. In kawo wata masaba to ƙarshenta almajirinsa ne za ka kawo, ko almajirin almajirinsa, sannan tun daga daidai take sai a batta haka nan. Shehu Usman shi jaddada addini yana bisa ga masaba ta malikiyya, Shehu Abdullah yana bisa ga masaba ta malikiyya, Amir al-Mu'minin Muhammadu Bello Allah ka yadda da su gaba ɗaya suna bisa ga masaba ta malikiyya, ga dau al-musalli kam masaba malikiyya shi. To wannan kenan misali Shehu Abdullah. Don haka kowace masaba daidai take hanya ce ta aljanna, kamar da Shehu Usman ya faɗa musamman a cikin Ihya Sunnah Ismail al-Bid'ah, Allah ka yadda da su baki ɗaya ka samu gani. To sa'adatuna arzikinmu gaba ɗaya mashrudatun, an sharɗanta arzikinmu na duniya da lahira da barzakh bi ittiba'i in munka bi annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yathbutu al-bunya, ai gina ba za ta tabbata ba illa alal ussi, sai bisa ga foundation, sai bisa ga tushe da asali. Ma'ana duk abin da kai na addini gaba ɗaya ba zai tabbata ba sai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam, domin akwai wani littafi usulul walaya na Shehu Usman tagamullahi birahmatu ridwan, yace duk kohohin da za a sadu da Allah gaba ɗaya Allah ya kulle su in ba kohon Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Shifa'u fu'adi wa rakaz zuciyata min burha'ihi, daga tsananci tsanancen da take ciki fihi, ta tabbata ga soyayya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine waraka. Wa kad halat al aqdaru al hali, qaddarori sun tare duna shifa'i, kuma ban waraka zuciyata, to waraka zuciyata fihi ga sun Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ce lada raudatin, tana gun rauda nan ɗakin Aisha as-siddiqa bintu as-siddiq radiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma baina baiti wa minbari, a wata riwaya ma baina baiti Aisha wa minbari raudatin min riyadil janna, wadda ita rauda din nan kad asharaqat haqiqata, haskaka ne bi bahaihi, saboda kurjinin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sanini ku tambayini ku masu tambaya, kaifal halu, ya yanayi na kasance, duna liqa'ihi, gashi ban gamu da ma'aiki ba, wurin ziyararsa ko kuma ban rasu ba, saboda duk masoyi na son ya gamu da masoyinsa. To ku tambayini abinda amsa ta, fa huzni bakin ciki na fi dardin kullun karuwa shiki, wa sabri hankuri na fi akasi, yana cikin rashi yana cikin sunkuye, ma'ana ban hankuri ban iya hankurin rashin ziyarta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garamun ina da wani irin bejenso wanda ma huwa yanjali, bai kuran yi wa bidairul qurbi in ba na kusanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Rabbi matalici na yu'afi, yana rangwame ga man yasha, wanda ya so yabtali na jarabta, wanda ya so Allah ya jarabce ni ta rashin ziyarta. Aqsamu amali, mahi nisan guri na gaba ɗaya ya tattara fi zawratil mukhtari, da son ziyarta annabin zabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'abki, zan yi kuka li bu'udid dari, saboda nisanta gida anhu na Annabi sallallahu alaihi wasallam, nisanta gida na anhu daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna li hayatan, haqiqa ina da rayuwa kawai, amma da la ruhin, ba ruhi a cikin ta, ma'ana gangar jikin daici du ruhin yana wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wa mautan, haqiqa ina da mutuwa da laransa, amma ba a sa ni cikin kushewa ba, ba a sanya ni cikin kabari ba, ma'ana na ya mutu a tsaye saboda son Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ana tu sabbin, ina huwama da wahalci wahalcin beginsu, wanda ha'imil kalbi, masu imautar da zuciya ne, walihi mai tahiyar da hankali ne shi beginsu, tukallifuhul ashwaqu, beganninsu suna azami shi fauka ihtimalihi, bisa ga hiyar da jimriyarsa, ma'ana son da nika yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙarfin jimriyata, ba ma hankulina ba, ban iya hankuliwa sai na haɗu cewa ina son Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai jikina ya bayyana don gane don na rame na kwanza me saboda soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shidu yana daga sauti ya idza baqat wujuhu tiyalihi idan huskar dubarori ne gaba ɗaya sun ka kare yana daga sauti akan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu mahmumin duk wani mai bakin ciki sala ya mance da bakin cikin sa amma wahan mai bakin ciki na ka hali yana kamar yadda shike bai mantu ba me shi kani ko dai duk wani mai bakin ciki duk abin da ka damu wani in dai ba iri na bane ga son Annabi sallallahu alaihi wasallama to duk abin da ka damu wani to gaba ɗaya ni na doki hamma ya hitabatun abinda ka damuwa tai amma ni damuwa ta tana nan yadda kake tare da shi wancan damuwa tai tana nan tana damuwar sa ko kuma a'a duk wani mai bakin ciki saboda girman bakin cikin da nake cikin na son Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wuta kama ya hitabatun duk damuwar da an gare shi amma ni bata kama in hitabatun damuwar da an gare ni ta son Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma a'a gaba ɗai a kaddara cewa na doki cewa duk wani mai damuwa duk abinda ka damuwar ka ko yana nan yana damuwar ka yana ci ma tuwo a ƙwarya in an ka kamanta shi game da abinda ka damuwa ta na son Annabi sallallahu alaihi wasallama to kai ɗauwar gita kamar ma ka hitabatun abinda ka damuwar ka fi asala kullu mahmumin wa hamika halihi da sabran nayi hankuri hankuri ko kuma ka sabran yi hankuri kai alfajaji kamar yana ba kansa hankuri domin fa kam huzmin da yawa bakin ciki ya ƙone ke jirkita ya koma ila ursi zuwa ga horin ciki kamar can da yake cewa u'allilu nafsi bil wusali wa rubbama tashakka alfata adawa'uhu hay kabra utun farkonta tune yace ursu horin ciki daga nan anka samu arus ko iris shine na amarya ko ango domin shi ango ko kuma amarya kowannen sai na cike da horin ciki a lokacin da yana cikin yanayi na angancin dan shi dai ne wanda kalima ta arus ango ko ta iris amarya ta kumshi cewa horin ciki aka dubi wannan shi a ƙarshen harfu sin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh godin Allah ya so za mu tashi harfu shi.